saboda haka yau duba mu ga wasiƙa da akwai zamanin sarki Khalifa Abdurrashid ba Abdurrashid ba Harun Rashid ta san yayi suna kware da gaske akwai hikayoyi da yawa akwai sun faru na ilimi da izina a zamanin sa mutanen sa sun kamo yan fashi da makami guda 10 suka sanar da shi ya za yake ku kawo su za su kawo su kenan sai ɗaya ya gudu to sun sanar 10 yanzu muka kai 9 nan ai sai a ce kuɗi ya ba mu mun ci hanci mun fake shi sai daga wani mutum kawai ya dawo daga aikin haji alhaji ne kai sai su kama kawai sai suka hada da shi suka zama guda 10 shi kenan suka je suka kai su shi kenan aka zuba su a kurkuku to amma kuma sai shi mai tsaron kurkuku ya sanar da cewa wanda ya kasance yake da wani makusanci babu laifi yana iya zuwa ya zo ya fanshe shi ya cece shi amma abin da za a biya dinare 10,000 duk sauran guda 9 nan suna da yan uwa dandanan aka zo aka biya sai wannan mutum shi kadai alhaji shi kadai kawai aka bari a cikin kurkuku sai shi mai tsaron kurkuku ya ce wai kai wai baka da kowa ne ce to ni ina nake da kowa tunda ni ba garinmu bane nan ina hanya ne fa kawai fa a kama ni to ba wani abu ce to baka sanar da shi Khalifa ya ce to kawo min tawada kawo takarda sai kawo min tawada da alƙalami ko shine sai ya rubuta shi mai tsaron kurkuku yana nufin cewa zai rubuta wa shi Khalifa ne shi kuma ga abin da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim min al-abdil zalil ila ar-rabbil jalil amma ba'd fa innal makaluqina lahum shufa'u minhum fil jurmi wal khiyana wa qad shafa'u lahum indal khalifa wa talaqahum wa ana baqitu fi sijin munfaridan wa anta ya rabbi shahidi wa shafi'i wa ana abduka lam azani abin da yake cewa shine daga bawa wanda ya kasance ya makaskanci zuwa ga ubangiji mai girma bayan haka halittu suna da waɗanda za su cece su sidelinsu a cikin laifi da ha'inci wanda suka yi kuma sun cece su ɗin har ma Khalifa ya sake su ni kaɗai yanzu na rage a kurkuku kuma ya rabbi kai ne shaidata kuma kai ne mai cetona ni bawanka ne wanda ban yi zunubi ba sai kawo wannan takarda ce to gata sai wannan mai tsaron abin nan ya gince a wannan takardar nan ni kan gaskiya ba zan iya kai wa Khalifa wannan takardar sai dai ka faɗi inda zan aje ce to ka saka ta akan rufin kurkuku shine sai aka saka ta a rufin kurkuku ana yana ajiyewa rufin kurkuku kawai sai guguwa iska kawai sai ta zo kawai sai ta daga ta sama sai wata iska mai ƙarfi wato tafi a ce kibiya ta samu baka mai ƙarfi kuma mutum mai ƙarfi ya ja ya harba ta to haka ta kaddar ta shoo sama kamar walƙiya Harun Rashid a cikin wannan daren yana bacci kawai sai ga mala'iku sun zo suna cewa wato yaga sun sauko masa daga sama suka kama shi suka daga shi sama a cikin wato iska suka ce da ya kai Harun Rashid halittu sun yi ceto a gurinka na waɗannan mutane guda 9 kuma ka ba da cetonsu ka sake su amma sai mutum ɗaya baka sake shi ba to shi mai halittar halittun shi ne rabbul izzati yana neman ceton shi wannan guda ɗayan da ya rage a kurkuku saboda haka ka sake shi ko ka halaka suna faɗa haka kawai shine sai ya farka a firgice dandanan sai ya aika wajen mai tsaron kurkuku yace yazo da yazo yace da a suwa ne ne waye rage yaya labarin kurkuku yace ai akwai wani mutum ɗaya shine wanda shi ba a cece shi ba saboda haka sai yace to shi kenan a zo da shi shine yazo da shi ya kira shi zo nan ya zaunar da shi ya ɗauko abinci mai daɗi shi ke ɗauka yana samar a baki har ya ƙoshi daga nan kuma aka kawo akwatuna na tufofi irin na sarauta akwati masu yawan gaske na aka kawo bayi maza bayi guda 70 'yan mata guda 70 bayi abin hawa shi ma guda 70 duk gaba ɗaya a ɗora su a shiga gari a fi titi kan ƙira duka yin bayanin cewa wanda mutum ya cece shi shi dirhami 10,000 ne amma wanda Allah ya ceta a wajen Harun Rashid to shi kuma ga irin abin da ake bashi so daga wannan ita ma wasiƙa ce aka rubuta zuwa ga Allah subhanahu wataala, kuma a ina aka samu wannan labari an same shi ne An-Nawadir, Kitabu An-Nawadir fi Hikayatus Salihin, shafi na 29, ita ce shikaya ta 20, labari na 24, kuma Shahabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salama Al-Qailubi shine wanda wato ya wallafa littafin, shi ko ya rasu a shekara ta 1069 wato Hijiriya. In muka duba za mu ga cewa shi kuma daga wani salihi, shi kuma wasu daga cikin wani halifa ne shi ma wannan, ya daure wani mutum kuma ya rantse wallahi sai an datse wuyansa, halifan ya rantse ya kwanta bacci, sai wani mutum a cikin bacci yake ce da shi, ka rubuta abin da zan gaya maka a wata takarda. Abinda zaka rubuta kace Bismillahirrahmanirrahim minal abdiz zalil ila rabbil jalil, daga bawa makankanci zuwa ubangiji mai daukaka, rabbi inni masaniyar ruru, wato cuta kunci da bakin ciki cewa za a kashe ni, wannan abu ya same ni, wa anta arhamur rahimi, kai ne kuma wanda yafi duk mai rahama rahama, wanda yafi duk mai tausayi tausayi. Fa bi haqqi muhammadin, na ruwa saboda matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurin ka wa ali Muhammadin da alayansa, aka shi hammi ka yaye wannan bakin na wa huzuni da kuma wannan damuwa tawa, wa farji anni ka yaye mini, kishi in ka rubuta wannan sai ka jefa takardar a cikin ruwa. Yayi haka din shi ma kaman yadda wancan ya faru, kawai ba zato ba shiri wannan khalifa ya zo ya sake shi, kuma saboda abin daga Allah yake yayi masa shi ma 10 ta'aziki a takeice. Wannan an samu daga wani tashi da ake kira Nuzhatul Majalis li Sheikh Abdul Rahman As-Safuri, wato zuriya ne na ita Safura yar Annabi Shu'aibu Ash-Shafi'i, wanda yake mazhab Shafi'iyya, shafi na 75 juz'i na 1, Darul Fikr su ne suka buga wannan littafi. Wani kuma daga cikin salihan yana cewa har yanzu wanda wani kunci ya same shi ko wata cuta, to sai ya rubuta wannan abin da zai rubuta shine Bismillahirrahmanirrahim minal abdiz zalil al-asi al-mu'tarif bi dhunubihi fulan ibn fulan ila al-malik al-kabir al-jabbar al-qahhar al-ghaffar alladhi la ilaha illa huwa rabbi inni masani ar-durr wa anta arhamur rahimin allahumma dafa'a anni kull hammin wa gammin kama tasha wa kafini sharra fulan ibn fulan, idan guda ɗaya ne, in kuma suna da yawa sai ka ambace su. Wa in kanu jama'a sammahu bi haqqi la ilaha illa anta sallu ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam. To idan ka rubuta wannan din a takarda, sai ka nemo wani duki haka ko wata tsakuwa, sai ka nade takardar jikin, wato tsakuwar tana ciki, shine sai ka samu ruwa wanda yake gudu. In baka samu wannan, baka samu rijiya mai tsafta. Abu ne sai ke cewa ruwa mai gudu, shi ruwa mai gudu kazanta ba ta zama, a gane wannan, an san wannan ko kogi haka, komai za a yi mai tsarki ne, in fitsari aka yi a ciki, in ma mai aka yi a ciki, a yi wanke-wanke, a yi wanka, amma dai shi za a ƙiba a sha, kuma garau yake ba za ka kari, saboda ƙazantar ta tafi, duk wanda ya ƙazanta ta tafi ta buruwa. To idan ba a samu wannan ba, to sai a samu wani makamancin su kamar rijiya mai tsafta wacce babu ƙazanta da ake zubawa ciki, to sai a saka wannan, a yi haka sau uku. To idan an yi, fa innahu yadruku ma yasha, duk abin da ya bukata nan to zai same shi insha Allahu ta'ala. Littafi na Al-Fawa'id fi Silati wal Awa'id na Al-Imam Shahabuddin, duk laƙabinsu ɗaya da wancan mawallafin Nawajir, shi ma Shahabuddin, shi ma wani ana cewa laƙabinsa Shahabuddin Ahmad, shi ma bini Abdul Latif Asharji Al-Yamani. Yana daga girman wannan malami, shi ne wanda ya taƙaice Buhari, wato duk wa'insa da ya rubu Buhari, sai akwai abubuwan da ba masu da amfani, kawai sai ya cire su, sai ya bar iyakacin hadisan kawai waɗanda ake da bukata. Saboda haka ya yi suna ƙwarai da gaske, babban malami ne. Za mu kawo tarihinsu idan da hali, kuma wannan littafi wanda ya buga shi ne Abdulhamid Ahmad Hanafi, wato a Masar yake, a Shari'in Al-Mashhad Al-Husaini, ban daɗe da zuwa Gumba Mashhad Al-Husaini, kamar nan ne Azhar, tsohuwar Azhar ɗin. To kuma idan za ka je Mashhad Al-Husaini, masallacin Husaini, nan titi ne, to akwai hanya ta ƙarƙashin titin, sai ga kawai kafin da masallacin nan, kuma titin shine Share Masjidil Haram, a Husaini to shi wannan tafin anan aka buga shi kenan wato zaka bi ta kasa ne fa rami ne zaka shiga kuma sai kai kwana sai ka hawo kana hawa kai sai ganka a farfajiyar masallaci inda nan ne aka ce kabarin Sayyidina Husaini yake ba a Karbala ba yana shi ma ana zuwa ana ziyara ana komai da komai to kuma lambar ma gidan shine lamba 18 a Masar shafi na 37 to yana da mun kawo guda uku ji an kawo Yahudi kenan ko zamu ta kawo su insha Allah dan wannan zai nuna maka wato irin yadda halin masu yi mana musu idan mun faɗa abu za gane dai in jahilai ne to su waɗansu irin jahilan ne daban waɗanda ma ba a taɓa yin irin su a duniya ba don su jahilcin nasu cin daga ƙasa har sama don ka san akwai lokacin ba da manyan suka yi taro na musamman amma ba abin da suka iya kawowa na wai sai wai na ce za a rubuta Allah wasi ko manyan fa na ƙarshe kuma tun daga wancan lokacin yau fiye da wajen shekara 15 har yanzu ba a samu wanda ya gano gaskiyar abin da ke har yanzu ba wanda ya karanto ba wanda ya karanto bare ce a jama'a ni fa na karanto abin nan ba haka yake ba yadda muka tafi nan ba haka bane ko an gano din kire girman kai ya hana amma kuma har yanzu ba a daina mana wannan korafin da kwasarar ba to alhasilu ko aika ce la ya shudu mai hasada ba zai shugabanci ba